Oji Naka. Mata dena yodara gayu ada gi aisana nene de saka ne fada mata suni kiran gada Allah ku ki bada daukaka zaka da meni mene maka in Allah ya so zaka jiga kara
baba zaka jiga kara
ma inda mata zo hankali ka tara
hankali ka tara
daga baya da zora na dama
daga baya da zora na dama
na ce ma tun kan ta faru ka dama Mana da shi ka dama ai za ka fata barin da ni mu kudi ka ne mi ilimi yini na gaskiya shine gini aboki na biye beta mutu kuma ni san dare gari zai waye
dole ka rufe waye
duba yau ni ma na zama wani
duba ka gani na zama wani
wasu da sun ce muna hauka ne yanzu in sun ga mu suna zuwa maulani Allah ka sa mu dace na mi do you so 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 Yo, su go pepe feo But if you never stop to feo You go da li je je Like na turn by turn Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And I saw all of them go run Go haere kyo ashi zaya more
Go haere kyo ashi zaya more
Nga reke bade de waka kone
Nga reke bade de waka kone
Na che ma baba ay komere kone
Na che ma baba ay komere kone
Inana ka yake za ku jo ne
Oh inana ka yake za ku jo ne
In Allah ya so zaka jiga kara
Baba zaka jiga kara
Kuma inda mata zo hankali ka tara
Hankali ka tara
Dara ga baya da zora na dama
Dara ga baya da zora na dama
Na ce ma tun kan ta faru ka dama Mana da shi ka dama Ai za ka fata barin da ni Mu kudi ka ne mi ilimi Yini na gaskiya shine gini Biye beta mutu Kuma ini sandare gari ze waye
Dole gari mpaye waye
Duba yo ni manaza mwani
Duba kaza ni manaza mwani
Wasu da sanche muna haukani Jenzo insunga musu na zuwa mwani Alaka samu dache na video yu se 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 Ya osu go pe 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 But if you never stop to pe Lugu dali je je Life not turn by turn Now I wanna live on my own Counting blessings one by one And I saw all of them go wrong
Malandashi go down